This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba za su iya jin mu a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da sahabo Imam Aliyu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Ma'aikatan shari'a a jihar Taraba sun sake koma yajin aikin da suka faro a baya. Akwai shirin rigakafi, sannan kuma akwai sharhin jaridun Ghana da ma sakonnin da kuka bar mana a waya. Amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A kasar Congo shugaban ƙyan hamayyar kasar ya ce su da kungiyoyin farar hula za su gana da jakadun Amurka da na kungiyar tarayyar Turai yau Alhamis domin su tattauna kan yanayin siyasar kasar. Shugaban jam'iyyar hamayya da ake kira MCDDI a takaice mai suna Perfect Colelas ya ce jigwa ajenda tattauna ita ce neman hanyoyin kawo ƙarshen tarzoma da take ci a halin yanzu a kasar. Colelas ya yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa ciki har da ƙungiyar tarayyar Afirka da su tsoma baki domin su tabbatar da cewa ba a yi wa tsarin mulkin ƙasar hawan ƙawara ba. Kalaman Colelas sun zo ne bayan da ƴan sanda suka kara da magoya bayan ƴan hamayya har aka kashe akalla mutum hudu, wasu da dama kuma suka jikkata. Matasa da ke goyon bayan ƴan hamayya suna zanga-zangar nuna adawa ne da shirin ƙuri'ar raba gardama da za a yi ranar Lahadi mai zuwa domin cire ƙayyadewar shekarun ɗan takarar shugaban ƙasa kada ya wuce 70 da kuma wato kawar da wa'adin mulki.
Fadar White House ta shugaban Amurka Barack Obama jiya Laraba ta yi suka kan Rasha saboda irin kyakkyawar tarba da ta yi wa shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad a birnin Moscow. Wani kakaki a fadar mai suna Eric Schultz ya ce irin wannan tarba ta ci karo da burin da Rasha ta bayyana cewa tana ƙoƙarin tsara canjin shugabanci a Siriya. Schultz ya ce kada fa a manta Assad shugaba ne wanda ya amfani da makamai na guba akan jama'arsa. Kuma da kai farmakin da Rasha take kaiwa kan 'yan tawaye waɗanda suke fafatawa da sojojin Siriya ba zai haifi ɗa mai ido ba. Ya an tabbatar da cewa wannan ita ce ziyara ta farko da shugaba Assad ya kai wata ƙasa tun bayan shekarar 2011 lokacin da zanga-zangar ta lumana ta koma ta kyamar gwamnatinsa ta rikide ta koma yakin basasar da ƙasar take fama da shi a yanzu. Zuwa yanzu dai rikicin ya kashe akalla mutane 1,040 galibinsu kuma fararen hula.
Yau Alhamis sake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai isa birnin Berlin domin ganawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da nufin duba hanyoyi da za a bi na kawo ƙarshen tarzoma da zuwa yanzu ta halaka Yahudawa 8 da Falasɗinawa kusan 50. Mr. Kerry ya ce abinda muke so mu gani su ne matakai da ake ɗauka walau ta baki ko a aikace da za su rage zaman ɗarɗar da sake maido da zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen mummunar tarzomar, kamar yadda dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya faɗa jiya Laraba. Sakataren Kerry yana kuma shirin zai gana da shugaban yankin Falasɗinu Mahmud Abbas a Jordan a ƙarshen mako. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya faɗa jiya Laraba cewa ba shi da ƙwarin gwiwa kan wannan rikici da ake yi bayan da ya tattauna da shugabannin Isra'ila da na Falasɗinawa. Ya yi kira ga duka sassan biyu su kai zuciya nesa, idan ba haka ba lamarin zai zame babbar tarzoma ko bore daga yankin Falasɗinawa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Kwanakin baya da wasu mutane suka bugi kirjin sun kutsa cikin taskar imel ta daraktan hukumar leƙen asiri na Amurka John Brennan har an fara yayata bayanai. Wannan kwandon bayanai daga asusun na ƙashin kansa ne. Kungiyar nan da ta yi ƙaurin suna wajen kwarmatan sirrin gwamnatoci da wasu fitattun mutane wato WikiLeaks. Yau Alhamis ta wallafa wasu ƙasidu daga kwandon imel ɗin Brennan da suka haɗa da daftarin bayanai kan irin ƙalubale da hukumomin leƙen asirin Amurka suke fuskanta. da kuma shawarwari kan yadda Amurka za ta tunkari Iran. Dandalin WikiLeaks ya kare wannan mataki da ya dauka da cewa jifa Brennan yana amfani da taskar sa wajen gudanar da aikin sa na leken asiri. Labaran duniya kenan kuka sha daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. Ma'aikatan shari'a a jihar Taraba sun koma yajin aikin da suka faru a baya, suka kuma dakatar daga baya-bayan bisa suna zaton gwamnati za ta yi abin da ya dace. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz Gareka.
Yajin aikin ma'aikatan kotunan ya ma jefa lauyoyi da kuma waɗanda ke jiran shari'a a cikin wani mawuyacin hali, yayin da kawo yanzu wasu kotuna a jihar Taraba ke neman komawa kufayi. Ma'aikatan sun shiga wannan yajin aiki ne a fafutukar da suke yi na neman a baiwa fannin shari'a daman cin gashin kai ta hanyar ba su kuɗaɗe kai tsaye, ganin cewa tuni masu jihohi suka rungumi shirin kamar yadda gwamnatin tarayya ta yi. Rashin aiwatar da wannan shiri dai a jihar Taraba shi ne ma ya sa a watannin baya ma'aikatan kotuna a jiha suka shafe fiye da watanni shida suna yajin aiki, lamarin da ya haifar da cunkoso a ofishin 'yan sanda, yayin da kuma batun yanke shari'a ga wanda ke jiran shari'a shi ma ya samu cikas. To ko me ya sa ma'aikatan kotunan sake koma wannan yajin aiki? Comrade Muhammad Usman Karim shi ne ma shugaban kungiyar.
Gwamnati bisa ga halin da ta nuna mana na ko in kula da yarjejeniyar da muka yi, sai muka ce ai daman yajin aikin daga kafa muka yi, ba mun janye ba ne. Sai muka ce to ayin haka ne sai dai mu koma gida. Ina ne gidan inda muka baro yajin aikin jiya, inda muka ajiye noman a gurin muka je muka fara kamawa muna karasawa. Har sai lalle da mu bangaren shugabannin ma'aikatan kotu din da gwamnati, musamman bangaren majalisar zattarwa din, sai mun bi ka'idan abinda muka yadda muka rubuta, mun ce lalle muna nan akai, har yanzu muna kiran gwamnati ta bi wannan abun da muka rubuta din, domin saboda da yaddan mu ne ba wai dole aka samu ba, muka yadda muka sa hannu kuma muka jinye wannan ka'ida. Kuma tun ya kamata watan 8 ya kare, watan 9 ya zo ya tafi, ga watan 10 kuma yanzu muna kokarin watan 10 ma zai tafi. To wannan shine abun da yasa muka sake komawa yajin aikin da kaga muka koma. Ai yajin aikin ai mun yi shi na wata 5 mun dan jingina ta, da muka zo muka ga abinda muka yarjejeniya akai ba ai ba, sai muka sake komawa.
To ko anya ba kafar unguluma ga tan kotunan ke son yi wa sabar gwamnatin jihar ba? Hai layo dai gashi kaman kungiyar.
Wannan magana ba haka yake ba. Lokacin da UTC His Excellency yana rike da mukaddashin gwamna a jihar nan, ai mun yajin aiki. Lokacin da His Excellency dan baba Suntai yana gwamna a jihar Taraba, ai mun yajin aiki. Lokacin da His Excellency Joli Nyami yana gwamna, mun yajin aiki. Lokacin da Alhaji Sani Abubakar Dalladi His Excellency ya rike mukaddashin gwamna, ya same mu muna kan bakanmu muna yajin aiki. To ai shi gwamna ma na yanzu mai girma gwamna a jihar Taraba, His Excellency Atitik Darius Ishaku Dixon, ai ya zo ya same mu ne ma gugon muna kadawa. Ai babu mutum mai hankali da zai ce ai kafan angulu muke wa gwamnati, don gwamnatin kanta ta same muna yajin aiki.
Kamar sauran jama'a su ma lawaye fa sun nuna bace ransu game da wannan dambarwa da ke tsakanin ma'aikatan kotuna da kuma gwamnatin jihar Taraba. Barisa Idris Abdullahi Jalo da ke zama shugaban kungiyar lauyoyin jihar Taraba ya ce wannan yajin aiki ya jefa su cikin halin zaki mai wuya, inda dukkanin harkokin da suka jibanci shari'a suka tsaya cik, kama daga wanda ke gidan yari suna jiran shari'a da kuma waɗanda ke hannun 'yan sanda suna jiran da a gurfanar da su a gaban kotu.
Kamar da na faɗi, koma baya ne wajen harkokin ci gaban shari'o'i, musamman wanda ya danganci laifuffuka na manyan laifuffuka wanda kuma suke nan jiran shari'a a gidan yari. Kamar zaka tarar da yawanci waɗanda suke gidan yari wanda suke jiran shari'a ne, da kuma sun jima suna shari'a, suna jira. To kaga zai shafe su, kuma zai mai da lamura baya sosai da sosai, kamar yadda dama can ya riga ya mai da lamuran shari'a baya tunda wannan yajin aiki an fara tun watan 1 na wannan shekara, aka yi kusan wata 6 ana yi, kafin aka dawo a watan 6 yanzu kuma an sake an ci gaba.
To sai dai kuma a martanin da ya maida gwamnan jihar Taraba Acting Director Dickson Isiaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa, ya ce fa za a sasanta.
Dama ka san dole ne suna da harkokinsu, kuma dole sai an biyan duba, amma kuma ana daidaitawa dai, ina ganin insha Allah za a shirya, Allah ya yarda.
To me kai har zuwa wani lokacin da sun ce sun ba da wa'adi a baya an yi alkawari shi yasa ma suka janye yanzu kuma gwamnati take ba ganin kanta watakila za su yi tsoro cewa wannan karon ba za a cika ba.
To dama ai an ce gwamnati ai gwamnati kuma ka san kullu abu na canjuwa ai. Don haka kaga lokacin da an ce za a yi abu idan abun bai zo yadda ya kamata ba kaga ba abin da ka iya. Amma dai ni ina baka tabbacin cewa ana daidaitawa Allah ya tabbata.
To sai dai kuma da alamun ma'aikatan kotunan sun bari kotun zaɓe yana ci gaba da zama wanda ke da ƙayyadadden lokaci kamar da yadda shugaban ƙungiyar lauyoyin ya tabbatar.
Abu bai kamata ya shafi kotun kokikoken zaɓe ba.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To kafin mu ci gaba rai da gingoro sai da hutu bari mu shakata da wannan wakar.
Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi motun ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙaunar ku. Wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma.
To Allah ya daɗa rufa asiri. Allah kuma ya ji kan Adamu dan Maraya Jos. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington yanzu ƙarfe 3:12 a gogon Washington kuma cikin dare. Jumai Ali, bismillah.
Rigakafi tambarin lafiya.
Ya rahama ma Allah Ubangiji ka raba mu da ciwon polio.
Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa ƴaƴansu alluran rigakafin cututtuka. Ga Nasir Yakubu birnin Yaro da tanadin da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau. Nasiru gare ka.
Hajiya Jummai, sannu da kokari kuma barka da hantsi. Samun nasarar dakatar da yaduwar cutar shan inna har tsawon shekara ɗaya da 'yan watanni da Najeriya ta yi, al'amarin da ya jawo dalilan da ya sa hukumar lafiya ta duniya ta yaba wa ƙasar ta Najeriya har ma da tukuicin tsame ta daga cikin ƙasashe uku a duniya da ke ɗauke da cutar, ba yana nufin an dakatar da rigakafi ba ne. Dr. Victor Kugan babban jami'i ne mai kula da ayyukan gaggawa a kan rigakafi a hukumar lafiya matakin farko a jihar Kaduna ya shaida hakan a wani ganawa da jami'an hukumar suka yi da manema labarai a Kaduna.
Shi rigakafin da ka ga muna yi na gangami da muke yi kullum muna zagayawa muna yi kusan kowane wata. Ai shi daya ne a cikin shirye-shiryen da ana yi na shirin yaki da wannan ciwon. Banda wanda muke zuwa na akwai rigakafin na yau da kullum da muke ce da shi routine immunization da muke nuna ma mutane a inganta shi a ci gaba da zuwa asibitoci da wuraren karban magani don a samu ma yara wannan rigakafin. Banda shi kuma akwai abubuwan da ake yi kamar yadda shi Mr. Usman Kariko ya faɗa, binciken da ake yi da tantancewa a tabbatar da cewa ba kwayan cutan a Najeriya. To abubuwan nan uku su ne ake sa a gaba. To yanzu da an cire mu a cikin rundunan masu yadda wannan cutan, wato ba a ce mana tukuna cewa we are polio free ba, domin sai bayan shekara uku, tunda mun yi shekara daya yanzu sauran shekara biyu, in mun tabbatar da cewa ba mu samu yaron da ya samu wannan cutan ba kafin ita WHO ta mai da mu polio free, ta ba mu certificate na cewa ba mu da wannan cutan. To amma kafin lokacin kaga ya kamata mu ci gaba da wannan rigakafin. Ana yin shi yau da kullun don yin shi ne yana kara ma yara mu immunity don su samu ko da ma kwayan cutan ta zo daga baya ba za ta samu takar da wani yaro ba. So wannan rigakafin da muna yi mun ci gaba da shi kamar yadda ya gaya muka, in har Allah ya yarda a 2016 wato shekara mai zuwa 2016 an shirya cewa za a yi wannan gangamin rigakafin kamar guda biyar a yanda an shirya, amma bana abinda mu yi ma ya riga ya kai kusan takwas. To amma ga ana tara guwa ne tunda muna cin nasara ana rage yawan shi, to amma za mu ci gaba da yin shi.
Shi ma Mr. Usman Kareku Binawa, manaja ne mai kula da aiwatar da rigakafi a ƙananan hukumomi 23 da ke fadin jihar ta Kaduna, ya nuna godiyarsa ne ga jama'a bisa bada haɗin kai har aka kai ga wannan matsayi na tsaye da cutar shin inna da kuma yada ta a jihar Kaduna da kuma Najeriya baki daya.
Da farko zan fara da gode ma jama'a domin bada haɗin kan da suka bani ya samu wannan na sauran da farko Kaduna mana da shekara kusan biyu yanzu babu ciwo sannan Najeriya kuma shekara guda to ƙarin kuma da shugaban kasa mai girma Buhari ya hau farko yana cikin farkon ayyukan da ya fara yi shine ya fara kaddamar da wannan aikin da zai kaddamar din ya dauki dan jinin sa ya duka ma to wannan nuna ma jama'a cewa wannan cutan gaskiya ne sannan wannan cutan matsala ce ga kasa ga mu Najeriya sannan nuna cewa yana so ya ƙara ja hankalin jama'a ne domin ko a bayanin sa na ƙarshe nan da aka cire Najeriya cikin randuna wato dama kasashe uku ne suka zama su ne randuna na wannan cutan ba wai cewa ba an kawo da shi ne gaba ɗaya ba to da wannan da Najeriya da Afghanistan da Pakistan su ne kaman randuna na wannan cutan da Najeriya ta fita ita Najeriya yanzu ba randa bace ta wannan cutan amma muna nan muna ci gaba domin har yanzu mai yake da sauran gugubin da muke ganin in aka ci gaba za mu kakkabe komai mu tabbatar kafin nan da 2017 shine tabbatar an ci gaba da sauran abubuwa kaman bincike da tantance wanda ake ganin alamun ciwo shine za mu tabbatar da cewa mun kawar da ciwon amma a yanzu Najeriya an cire daga randuna da wannan cutan ne abunda muke kira ga jama'a irin wannan fitowar da shugaban kasa yi shi muke so jama'a su ba mu haɗin kai domin har yanzu dai mun tsari a kalla shekara mu za mu zagaye kusan biyar abunda yake so muke son mu yi muna son mu tabbatar duk dan gugubin da muke da shi na wannan cutan a kakkabo a tabbatar cewa ba wai wani kan ba muna son ma ita kwayan cutan ma kanta mu kashe ta mu cire daga doron kasa gaba da cutan kwayan cutan kanta amma a yanzu ba yaro tilo da ke da shi amma yanzu kwayoyin cutan ne don muna bincike ta wurin ruwan kwatami haka don mu tabbatar ba kwayoyin cutan so yanzu muna son mu tabbatar ita kwayoyin cutan kankanta mun kawar da ita in babu kwayoyin cutan kaga ba ciwo yanzu target din muna son mu tabbatar ko a ruwan kwatami ko a ina a tabbatar ba za mu samu wannan kwayoyin cutan ba
a jihar Bauchi ma taron ne aka yi da yan jarida domin nuna musu jin daɗi da nasara da aka samu wajen tsaye da yaduwar cutar polio a jihar ta Bauchi in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo
an kira taron manema labarai kan yadda aka samu karancin masu karɓar rigakafin cutar shan inna Shugaban sashin ɗakin tara bayanai kan cutar shan inna Dr. Mansur Dade ya ce wannan al'amari ya samu nasaba ne dangane da bayyana cire Najeriya a cikin jerin ƙasashen da suke ɗauke da cutar shan inna
manema labarai shi ne saboda mu yi ƙarin bayani akan shelar da aka yi kwanakin baya a watan Satumba akan an cire Najeriya a cikin jerin ƙasashe uku wanda suke fama da cutar polio cutar shan inna so bayani a kansa shine dewa mutane daga cikin al'umma ba su fahimci me ake nufi da an cire Najeriya a cikin kasashen jirin kasashen da suke fama da wannan cutar shan inna ba bayani shine a nan duk kasar kafin a cire kasa kafin a ce babu cutar polio ga baki daya a kasa yana daukan shekara uku ne idan aka samu wata 12 ba a samu wannan cutar a kasar ba to ana cire ta a cikin kasashen da suke fama da wannan cutar da akwai kasashe da dama daruruwa wajen sama da ribi wanda suke da nan jerin kasa a hankali duk kasar da ta cika wannan condition din na samun wata 12 ba tare da an samu wannan cutar polio a kasar ba sai a cire ta a hankali ana ragewa har yazo ya rage saura kasashe guda hudu a ƴan shekarun baya wato Pakistan da Afghanistan da India da Nigeria ana cikin tafiya a hankali sai India ta samu wannan wata 12 ba tare da an samu case ba wannan cuta ta polio sai aka cire ta sai ya zama saura kasashe uku to yanzu Najeriya cikin ikon Allah ta samu ta cika wannan mizani na wata 12 ba tare da an samu wani yana dauke da wannan cuta ta shan inna ba wanda aka case din da aka samu na karshe wanda yake fama da wannan cutar shan inna shine ranar 24 ga watan Yuli 2014 a kasar Sumaila a jihar Kano. So tun daga wancan lokacin mun ga zuwa 24 ga watan Yuli na wannan shekara mun cika wata 12 ba tare da an samu case a Najeriya ba. To kafin mun cika wannan condition din da ake so Najeriya ta cika, to shine aka cire Najeriya zuwa sauran kasashe guda biyu. Amma ma'anarsa ba wai ana nufin shine polio ya kare a Najeriya ba, amma dai an ci karfin sa ya zama ba shi da karfi, amma har yanzu za a ci gaba da ake wato gangami da ake na kawar da cutar polio din da kuma rigakafin yau da kullun da kuma bin diddigin cututtuka wato surveillance. Za a ci gaba da yin sa har ƙarin wata 24 daga wata 12 ne. Kuka duba daga Yuli na 2014 zuwa yanzu wajen wata 15 kenan. So in ka ga ka cire a cikin wata 36 muna da sauran wajen wata 21 nan gaba kafin a ce Najeriya ta cika wannan abubuwan da ake so ta cika, har zuwa bayan wata 36 wato shekara uku cif ba a samu wani yana dauke da cutar polio, lokacin ne za a ce to an gama kawar da cutar polio a Najeriya.
Dr. Mansur Dada kenan shugaban ɗakin tara bayanai kan cutar shan inna. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Abin da ya sawaka kenan, a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake gayyata ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya.
To a gaishe da Jummai da tawagarta. Ana kuma tare da sashen Hausa ne ga shirinmu na gaba.
Zan fara sharin jaridu ne ga jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito hulicin muƙaddashin Hafsan Hafsoshi, Mr. Johnny Osei Kufi, inda yake cewa gwamnati ta himmantu wurin yaƙi da cin hanci da rashawa. Jaridar ta ce Mr. Johnny ya ce daga irin shirye-shirye da gwamnati ke aiwatarwa na tabbatar da damarar da ta yi wurin yaƙi da rashawar. Jaridar ta ce muƙaddashin Hafsan Hafsoshi ya ci gaba da cewa shirye-shiryen gwamnati da na ƙarfafa tsare-tsaren dokoki da hukumomin yaƙi da rashawar. Jaridar Daily Graphic ta ce ƙarabin Hafsan Hafsoshi da ya yi wannan hulici ne lokacin da yake rantsar da kwamitoci na da'a da yaƙi da rashawa da kuma kula da kimanta ayyukan gwamnati a madadin shugaban ƙasa. Ai yau dai jaridar Daily Graphic ta rawaito wani abun dariya da kuma nuna iko da isa a birnin Kumasi, inda ake sayar da kayan motoci a unguwar Swami, a lokacin da wata mace mai sayar da kayan motocin ta ki biyan haraji, inda take cewa kafin gwamnati ta karbi haraji daga hannunta to ta je ta karbi dimbin kudade da wani dan kasuwa da ake kiran shi Mr. Alfred Agbesi Wayome da ya damfari kasar. Jaridar Daily Graphic ta kara da cewa ita wannan yar kasuwa mai suna Doreen Tieku Frimpong bashin haraji dai ya taru a kanta na shekaru biyar daga shekarar 2008 zuwa 2013 da kuɗin suka kai CD 168,500. Jaridar ta ce a lokacin da jami'an hukumar karɓar haraji suka isa shagonta sun kulle shagon, kuma 'yan sanda da suka kai sun kama ta. To nan ne fa ta fara faɗe-faɗe tana cewa ba za ta biya ko CD a cikin wannan kuɗin harajin ba sai dai a kai ta kotu. Ita kuwa jaridar Daily Guide ta rawaito wani abin fargaba ne daga jihar tsakiyar Ghana, inda wani nazari da aka yi a shekarar 2014 ya bayyana cewa mutane 329 ne suka kamu da kwayar cutar kanjamau a cikin birnin Cape Coast, wanda ke tabbatar da an samu ƙarin kashi 4.3 akan nazari da aka gudanar a shekarar 2012. Jaridar Daily Guide ta ce har zuwa watan Satumba wannan shekara mutane 324 ne aka gano suna dauke da kwayar cutar AIDS a birnin na Cape Coast. Shugaban da annobar cuta karkashin hukumar kiwon lafiya a birnin na Cape Coast, Benjamin Amwako, shi ne bayanar da wannan abin damuwan, inda yake kira ga duk jama'a kowa ya bada gudunmuwa wurin wannan yaki da cutar kanjamau a cikin birnin da kasar ma baki daya. Sai kuma jaridar The Chronicle wacce ta yi kanun labarai mai cewa gidauniyar nazarin kimiyya na fama da rashin kuɗin aiki don ci gaban ƙasar. Jaridar ta ƙara da cewa wata babban jami'a a cibiyar nazarin kimiyya ta ƙasa, Dr. Marian Queen, ta ce rashin kuɗin a gidauniyar nazarin kimiyyar na hana masana kimiyyar yin aikinsu. Jaridar ta ce a cewar ta, a halin yanzu dai ƙasar Ghana na dogara ne akan nazarin kimiyya da wasu ƙasashe suka yi don aiwatar da ayyukan ci gaban ƙasar. Jaridar The Chronicle ta ci gaba da cewa Dr. Marian Queen da ta yi wannan jawabi ne a wurin wani taron bita na wuni hudu da hukumata ta shirya a yankin Fomiswa da ke kusa da garin Ejusu a jihar Ashantin Ghana don bunƙasa harkokin nazarin kimiyya a cikin ƙasar.
To wannan ne kuma ya kawo mu ga sakonnin da kuka bar mana a waya.
Mai magana Malam Hamid daga nan kalalla Barit Gudumar ya rage fifa jamhuriyar Nijar. Da Allah ɗan siyasa Nijar, ku bar kace nake tsakanin ku, ku yi shawara ku gina ƙasan ku Nijar. Wannan aina na gode.
Assalamu alaikum, mai magana Shagir Muhammad Abdulaziz Jos. A ni ra'ayina a dangane da wannan maganar tattaci ainihin wato ministoci da ake yi shi ne. Bukatar mu shine waɗanda za su kwato mana yancin ƙasa da kuma fitar da talakawa daga kuntin da muke ciki, ba wai maganar 'yan siyasa ko wani abu makamanta haka ba. Ko mace ko namiji ko matashi ko kuma dattijo, ko da ɗan CPABC ko kuma ɗan PDC, damuwar mu shine wanda suka damu da ainihin wato haƙƙin talakawa ba wani abu. Saboda haka muna goyon bayan Baba Buhari akan wannan ra'ayi nashi. Duk wanda ya zaɓo mana shi ne na shi.
Assalamu alaikum, mai magana Ahmad Ture Bambaro. Gaskiya ba ta neman ado, an dogari jihar Niger ta ce ra'ayi na a yau game da cece-kucen da ake yi ne daga jama'an da Buhari, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ya zaɓo wa'in za a ba ministoci. Ga shi ya ɓata lokaci, ya bincika wanda suka dace ya zaɓo, amma kuma don son kai a dinga korafin da bai dace ba. Kuma alhalin ya yi bayani cewa ko da an zaɓi mutum aka ba shi mukami ya shiga ofis yana gudanar da aiki, aka gano alimanta halin shi, za a iya samun shi daga wannan mukami. To a ba shi dama mana, akwai ɗan Najeriya. Dan Najeriya ne, in aka ba shi dama aka gano muguntan shi ko aka gano illar shi sai a cire shi, amma ba dinga korafi a lokaci na ta tafiya an kasa barin a gudanar da ayyukan da ya dace.
Kafin mu karkare bari mu je ga labarai amma a takaice.
Sarar Kwango shugaban yanha mayar kasar ya ce su da kungiyoyin farar hula za su gana da jakadun Amurka da na kungiyar tarayyar Turai yau Alhamis domin su tattauna kan rikicin siyasar da ke gudana a kasar. Shugaban jami'ar hamayar da ake kira MCDDI mai suna Perfect Colelas ya ce jigo a ajandar tattaunawa ita ce neman hanyoyin kawo ƙarshen tarzomar da take ci a halin yanzu a kasar. Fadar White House ta shugaban Amurka jiya Laraba ta yi suka ga Rasha saboda irin kyakkyawar tarba da ta yi wa shugaban Siriya Bashar al-Assad a birnin Moscow. Wani kakakin Fadar White House Eric Schultz ya ce irin wannan tarba ta ci karo da burin da Rasha ta bayyana cewa tana kokarin tsara canjin shugabanci a ƙasar ta Siriya. Yau Alhamis ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai isa birnin Berlin domin ganawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da nufin duba hanyoyin da za a yi na kawo ƙarshen tarzomar da zuwa yanzu ta halaka Yahudawa takwas da Falastinawa kusan 50. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yanke shawarar ba zai shiga takarar neman jam'iyyarsa ta Democrat ta tsaida shi takarar shugabancin Amurka, mataki da ya kawo ƙarshen jita-jitar ko zai yi takara ko kuma a'a ba. Da yake magana jiya Laraba a Fadar White House, Mr. Biden ya ce har yanzu shi da iyalinsa suna fama da bakin cikin mutuwar ɗansa biyu.
To an gaishe ka da takaitattun labaran, kuma shirin hantsi ya kammala, sai kuma an jima da la'asariya za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lethes Gresham wadda ta jagoranci shirin, sai injiniya Munel Cheng, sai ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.